a cikin wannan ayar akwai tabbatar da siffofin Allah guda biyu, sifa ta as-sam'u, Allah yana da sifa ta ji, Allah yana ji, Allah yana da ilimi. An fahimta da kyau jama'a, annabin Allah, annabi Ibrahim, ya aibanta wa iyayen shi, ma'ana mahaifin shi, game da gumaka da suke bautawa. Yace ya abaki, limata abudu mala yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a, ya babana, me yasa kake bautawa abin da bai ji, bai gani, bai iya amfana wa kanshi balle waɗanda suke bauta mishi komi, bai iya tare ma kanshi cuta, bai iya amfanar da kanshi. Kenan wannan na bayyanar da ubangijin annabi Ibrahim yana ji ko bai ji, yana gani ko bai gani, yana amfana wa bayi masu bauta mishi wani abu ya tsare su ya ba su lafiya ko bai yi. Wannan ayar tana tabbatar da Allah yana da sifatus sam'i, Allah yana ji. Karanta farkon suratul mujadala, Allah yace qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kaga qad sami'a Allahu, qad sami'a wallahu yasma'u innallaha sami'un, wannan na tabbatar da Allah shine as-sami'u, suna ga Allah. A cikin sunan akwai sifa ta as-sam'u. Ina fata mun fahimta, Allah yana ji. Ba ma cewa jin Allah, ana nufin ihatati ilmihi bi jami'i makhluqatihi. Mu ba ma fassara haka a matsayin as-sam'u. As-sam'u ji haƙiƙa ga Allah madaukakin sarki, amma ba irin jin wani ba, ba na wani ba, ji ne da ya dace da girman Allah da ɗaukakar Allah. Wal ilmi, sannan a cikin wannan aya akwai tabbatar da sifa ta ilimi ga Allah madaukakin sarki. Allah al-alimu ne, suna ga Allah. Sifa a cikin wannan suna akwai sifatul ilmi. Kaga wannan raddi ne ga jahamiya, masu korewa Allah siffofi, ba sa tabbatarwa Allah abinda Allah ya tabbatarwa kanshi a Qur'ani da Sunna. Wannan raddi ne gare su, kuma wannan raddi ne ga qadariyya, hulatul qadariyya, waɗanda suke inkarin ilimin Allah, suka ce Allah bai da ilimi, Allah bai san komi ba sai sa'ad da komi yake faruwa, Allah bai san zambi wannan karatu ba sai sa'ad da muka fara, sa'ad da muka fara farawan ilimin Allah. Wannan hulatul qadariyya kenan, Allah ka shiryar da su. Wannan raddi ne gare su jama'a. Ka karanta littafin sahihu Muslim, kitabul iman, hadithin Yahya dan Ya'mar, hadithin Abdullahi dan Umar, hadithin Sayyidina Umar, wanda dalilin haka ne ta sa al-imamu Muslim ya ruwaici wannan hadithi a cikin kitabul iman, dan ya raddi ga waɗanda suke qadariyya ne. Ina fata jama'a mun fahimta. Dan haka mu muna tabbatar wa Allah madaukakin sarki dukkan suna da siffar da Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kanshi a Qur'ani ko manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar wa Allah a cikin ingantattun hadisi. Jama'a, muna tabbatarwa ba ma ta'awili, ba ma takyifi, ba ma tamthili, ba ma tashbihi, tabbatarwa muke ba ma ta'dil, isbatan bila ta'dilin, wa tanzihan bila tashbihin wala tamthilin, tabbatarwa muke ba ma watsi da siffofin Allah irin mu'attila. Muna wato asalin tsarkake Allah daga mushabahatul makhluqin, ba ma kamanta Allah madaukakin sarki. Isbatan bila ta'dilin wa tanzihan bila tashbihin wala tamthilin. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Allah madaukakin sarki sai ya fadi a aya ta 245, Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana,
man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un.
Man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan, wane ne zai baiwa Allah kyakkyawar rance, wa zai ranta wa Allah kyakkyawar rance. Abinda ake nufi da rance jama'a, ba ana nufin Allah talaka bane, bal Allah ghaniyun ne. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Abinda ake nufi da baiwa Allah rance, taimakon addinin Allah, ciyar da addinin Allah gaba. Masu jihadi, masu jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah, masu karantarwa, malamai da gina masallatai da makarantu, waɗannan su ne abinda ake nufi da man dhal ladhi yuqridu Allah, wa zai baiwa Allah kyakkyawar rance. Kuɗinka da ka samo su ta hanyar halal, ka bayar saboda Allah, ba dan a ce ka bayar ba, ba dan a ce kai kaza ba, ba dan kaza ba, ba dan kaza ba, kai ne saboda Allah madaukakin sarki. Jama'a kun fahimta da kyau kuwa? Malamai suka ce lamma amara Allahu ta'ala bil jihadi, a sa'ad da Allah ya yi umarni da yin jihadi, a waccan ayar da yace wa qatilu fi sabilillah wal qital, sannan da Allah ya yi umarni game da yaki fi sabilillah, dan daukaka kalmar shi harraba ala al-infaqi fi zalika, Allah sai zaburar da musulmi, ya kwadaitar da su game da ciyarwa akan al'amarin da ya shafi jihadi. Ka tafi jihadi da kanka, ka debi dukiyarka ka zuba a jihadi, a'a baka samu zuwa ba, baka da lafiya, shekaru sun zo ma, kana da uzuri, debi dukiyarka ka ciyar da masu jihadi. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? Kamar haka tafa, kamar yadda ta faru jama'a ga Sayyidina Uthmanu, an fahimta fi jaishil usra, a lokacin da ya wato asalin ciyar da waɗannan rundunar yaki jama'a, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji daɗi, za a tafi yaki jama'a, ba abinci, ba kayan yaki, ba abin hawa, ba guzuri, ba kaza, ba kaza. Aka shigo da kayan kasuwancin Sayyidina Uthmanu garin Madina. Malamai suka ce tun daga safe har gari, ma'ana tun da yamma, tun da asar har gari ya waye, ana shigo da kayan Sayyidina Uthmanu, ba a gama shigowa da su ba. Ga abinci ana bukata, ga yunwa, ga ƴan kasuwa, kowa ya zo da kuɗi a sayar min. Wannan ya kawo ya ce ya bada ribar miliyan kaza, Uthmanu ya ce kara, wannan ya ce ya kara kaza, Uthmanu ya ce kara, wannan ya ce ya bada ribar kaza. Kai da aka samu wani kundila jama'a da ya zo ya ce shi ya bada riba kaza, Uthmanu ya ce a kara, akwai ribar da aka bani tafi wannan. Yawaiga yace kai duk garin Madina ba wani da zai iya baka riba akan wannan kayan irin ribar da na baka. Uthmanu yace akwai, shine Allah madaukakin sarki, kayan nan na karkatar da su gaba ɗaya su zama na musulmi, a tafi ai jihadi da su. Annabi ya ji daɗi, fuskar shi ta yi haske, farin ciki ya kama annabi, ya hau kan minbari, ya huduba, yayi jawabi, yace ma darra Uthmanu ma fa'ala ba'da al-yawm, ma darra Uthmanu ma fa'ala ba'da al-yawm, ma darra Uthmanu ma fa'ala ba'da al-yawm. Duk abinda Uthmanu yayi daga yau, to Allah ya yafe mishi, ko yayi Allah ya yafe. Annabi ya maimaita so uku ta akidan jama'a, mun fahimta da kyau? To wannan bayan Allah yayi umarni da ayi yaki, to kuma wannan ayar cewa take wa zai baiwa Allah kyakkyawar rance, kace me ake nufi da kyakkyawar rance a nan? Ciyar da masu jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah. Masu karantarwa jihadi suke, yanzu ga malamai can na allo jama'a an kyale su, ba mai kula da su, ba mai kaza, ba mai kaza. Zaka je kaga almajiri jama'a yayo bara da shi da malamin shi suna wawa, almajiri da ɗalibi, malamin shi mala almajiri da malami, wannan na jan kwano, wannan na jan kwano a duhu, bai san da malamin shi yake jayayya ba, bai sani ba. To ciyar da su jama'a, wannan baiwa Allah kyakkyawar rance ne. Ina fata mun fahimta. Allah ya ce man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan, wa zai baiwa Allah kyakkyawar rance. Abinda ake nufi da kyakkyawar rance jama'a, dukiyarka ya zamto ta halal, ka tara ta, ka nemo ta ta halal, sannan ka bayar saboda Allah, ba dan a yaba ba, ba dan a ce wani ya bayar ba, ba dan ka rike kana gyara kafada ba, ana saka a radio, ana tallarka, ku ne kuke buɗe masallatai kaza, ku ne kaza, ku ne kaza. Kai ne saboda Allah fi sabilillah. Wannan yana daga cikin qardan hasanan jama'a. Ya zo a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon waɗanda za a fara wa hisabi a ranar alkiyama wasu mutane ne guda uku. Mutumin farko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace malami ne, masanin ilimi, makarancin alqur'ani, mahaddacin shi, sai a daga shi a ce kai wannan bawa na baka ilimi, me kai da ilimin? Sai ya ce ya Allah ka bani ilimi, na karantar da ilimi, na karanta qur'ani ana al-layli wa ana an-nahar. Allah sai ya ce kwarai da gaske amma ƙarya kake yi, kai ne dan mutane su ce kai wani ar-rahmani, kai wani gangaran ne, kai wani ya iya, kai wani muryar shi kaza ne, kai wani kaza ne. Faqad qila, kuma an ce wannan cewar ita ce sakamakon ka. Fa umira bihi ilan nar, sai ai wuta da shi. Kaji malami kana cikin hadari kenan. Wallahi jama'a mu tsarkake niyoyin mu duk abin da zamu yi saboda Allah, mi saboda Allah. A sa'ad da kake abu ya zamto Allah kake fuskanta da al'amuran da kake, duk abin da kake yi zuciyarka wa take nufi? Allah take nufi. Wannan shi zai sa an yabe ka, an zage ka, amma kaza oho ba ruwanka, kai dai Allah kake fatan ya karbi aikinka. Allah madaukakin sarki ka kiyaye. Mutum na biyu, Annabi ya ce za a kawo shi mai kudi ne, ya gina masallatai, ya gina makarantu, shine kaza, shine kaza, duk inda ake taron kaza zai za a ganshi ya zo ya bada taimako. Wane mai kai? Sai ya ce ya Allah ka bani dukiya, na gina masallatai, nayi kaza, nayi nayi nayi. Allah sai ya ce ƙarya kake, kai ne li yuqala innaka kaza wa kaza, kai ne dan a ce kai ne gwane kana sadaka masu alheri, kuma an ce shine sakamakon ka ai wuta da kai. Allah ya kiyaye. To sa'annan mutun na uku a gurin jihadi ya mutu, wane yaya? Sai ya ce Allah ai a gurin jihadi muka mutu, gurin jihadi. Ta ce ƙarya kake, kai ne dan a ce kai gwarzo ne, kuma an ce dan haka ai wuta da shi. Akwai hadari jama'a, aiki ya zama babu ikhlasi a cikin shi akwai hadari. Shi yasa yana daga cikin sharta qabulil ibadati al-ikhlasu lillah wal mutaba'a. Kai aiki kaza ya dace da sunna, yaya kaza daidai ne, to kuma kai saboda Allah, yi saboda Allah jama'a sharadi ne na karbar aiki. Allah madaukakin sarki ka tsarkake niyoyin mu. Dan haka jama'a, duk wanda ya tashi bayarwa, ka tashi taimakon addinin Allah, to ka bayar saboda Allah. Kada ka bayar dan ka mallaki mutum, kada ka bayar dan ka mallaki tunanin shi da aqidar shi, kada ka bayar dan ka juya shi, kada ka bayar dan kaza, kada ka bayar dan kaza, ka bayar saboda Allah. Fa yudha'ifahu lahu ad'afan kaseera, Allah sai ya ninka mishi wannan sadaka, wannan rance da ya ba Allah, ad'afan kaseera, ninkin baninkin, ninki mai yawa. A cikin wannan ayar Allah bai bayyana adadin ninki nawa zai wato ninka maka sadaka da alkhairi da kyauta da ciyar da addinin Allah da kai ba. Allah bai fadi a wannan ayar ba, amma a wata aya nan cikin suratul baqara can gaba Allah ya bayyana. Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Allah ya ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah, ba dan a yabe su ba, ba dan a ce sun yi kaza ba, Allah ya ce kamathali habatin, kamar kwaya ce, kwaya a dasa ta a birne ta a ƙasa, ambatat sab'a sanabila, sai ta fitar da zangarniya guda bakwai, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, a jikin kowace zangarniya akwai kwaya 100. Kwaya nawa kenan in an hada su jama'a? Kwaya 700. Kaji adadin abinda Allah zai ninka maka na lada. To sa'annan sai kuma Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha'u, ninki 700, to kuma Allah yana ninkawa wanda ya so cikin bayin shi. A ninka ma, a ninka, a ninka ila ab'afin kaseerin. Ina fata jama'a mun fahimta. Dan haka kaji falalar ciyarwa saboda Allah madaukakin sarki. dan kada ka dauka abinda Allah madaukakin sarki ya baka naka ne a ba naka bane nashi ne dan kai ma din ai nashi ne mana da kai da kaya duka na Allah ne ko wallahu yaqbidu wa yabsudu Allah yace shine yaqbidu shike rike arzikin mutum ya rike maka arziki kai ta nema baka samu ba shekara 30 kana zuwa kasuwa amma abinda zakai karin safa a yau sai ka roka wallahu yaqbidu wa yabsudu ka haifi da ya fika kudi wallahu yaqbidu wa yabsudu dalibin ka ya fika kudi wallahu yaqbidu wa yabsudu ka fita kasuwa da wuri wanda yazo bayan ka ya fika samu wallahu yaqbidu wa yabsudu dan haka Allah yana rike arziki wa yabsudu kuma shike bude arziki dan haka in Allah ya kuntata ya dan wato takura ka gode wa Allah kada wannan ta saka ta waye ga Allah madaukakin sarki sannan in Allah ya buda maka kada ka hura hanci kada ka kada ka fada kada ka ji kai wata tsiyashi kada kai dagawa da girman kai ka dauka wannan arzikin na Allah ne dan kai ma na Allah ne ka dauka ka bayar dan in ma baka bayar ba za su kare in ma ba su kare ba za ka mutu ka bar su in dai dukiya ce haka abin yake dayan waɗannan abubuwan ne ka tara su su kare su barka kana hamma kana mazure kana takaffuf ina da yakini muna da misalai da yawa na masu arzikin da sun rike kuɗi labarin su ya kai ya komo amma yanzu ba su da komi ba su da komi wani ake ba da labari yake cewa wallahi ya samu kanshi a wani hali na ya gina makaranta irin wannan so goma amma bai yi ba yace amma yanzu halin ya gushe bashi da shi yace a lokacin ya kai ga idan yana yawo idan ya ji a cikin jaka shi sauran miliyan goma to shikenan sai ya ji ya shiga tashin hankali ma'ana kudi sun kare yanzu kudi sun kare yace amma yanzu babu dan haka ko ka bayar ko kada ka bayar lalle ba kai asara ba amma dai ka sani in ka rike to wallahi tallahi Allah madaukakin sarki zai kuntata maka arzikin ka zamu karanta hadisi yanzu insha Allah dan haka Allah wallahu yaqbidu wa yabsudu Allah shike rikewa kuma Allah shike budawa ya rike wa wani ya buda wa wani wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi wasu Allah ya fifita su akan wasu gurin arziki wasu Allah ya ba su arzikin kudi wasu na ilimi wasu fa gogewa a rayuwa ma arziki ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa ilaihi turja'un kuma ga Allah za a komar da ku in ka mutu ba gurin wani za a mayar da kai ba ga Allah za a mayar da kai Allah madaukakin sarki ya wa kowa hisabin ayyukan da ya gabatar fa fi hadhihi al-ayati wal ahkam min al-fawaid wal ahkam ghayra ma taqaddama a cikin wannan aya jama'a akwai darussa da zamu koya fiha a cikin wannan ayar akwai at-targhibu fi a'malil birri kwadaitar da musulmi zaburar da su game da ayyuka na alkhairi taimakon gajiyayyu abinda ya shafi gina masallatai gina makarantu daukar nauyin dalibai a kai su waje su karatu ko a karantar da su a jami'o'i ko a makarantun gida daukar nauyin malamai masu karantarwa ko wani abu makamancin wannan jama'a duka yana daga cikin ayyuka na da'a ciyarwa yana daga cikin ayyuka na da'a gina gidajen marayu da gidajen nakasassu waɗannan duk suna daga cikin ayyuka na da'a jama'a dan haka a cikin wannan ayar akwai kwadaitar da musulmi game da ayyuka na da'a wal infaqi fi sabilil khairi da ciyar da dukiya ta hanyar alkhairi ka ciyar da dukiyarka musamman jama'a ga azumi yazo ana azumi jama'a idan ka ciyar da mai azumi ka samu ladan shi kenan zaka iya tashi da ladan mutum 10 aka hadisi ya bayyana jama'a dan haka jama'a mu dage da ciyarwa mu dage da ayyuka na alkhairi dan haka jama'a hadisi da suka zo game da falalar ciyarwa da ayyukan alkhairi suna da yawa jama'a daga cikin waɗannan hadisan akwai hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lallai duk wanda ya bayar da sadaka ya bada alheri ya taimaki addini kafin abin da ya bayar ya kai hannun wanda aka ba anna sadaqata taqa'u fi yadir rabbi azza wa jalla wannan sadakar sai ta sauka a hannun Allah madaukakin sarki ma'ana ka dauka ka bayar kafin mai karba ya karba sai ta sauka a hannun Allah qabla an taqa'a fi yadil abdi kafin ta sauka akan hannun bawa fayurabbiha sai Allah ya kula maka da wannan sadaka da alheri da taimako da ciyarwa da kai Allah ya kula maka da ita kama yurabbi ahadukum fuluwahu kamar yadda ɗayan ku yake kula da yaron doki ko kace wata dabba ta shi ai fasilahu annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka wannan aiki na alkhairi ladan Allah zai ta habaka maka yana habaka yana girma hatta takuna misla jabali uhudin har ladan sai ya kai kamar girman dutsen uhud a tafi kiyama kaga tarin lada kace ya akai sai a ce alherin da kai ne ciyarwar da kai ne kazan da kai ne kazan da kai ne man zallabi yuqridullah qardan hasan ina fata mun fahimta wannan hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari ya ruwaice shi da muslim a lamban hadisi na 1410 muslim lamban hadisi na 1014 daidai to sa'annan yana daga cikin hadisan da ke bayyana falalar ciyarwa falalar alheri jama'a yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani babu wata rana da bayi za su wayi gari a cikin wannan ranar face sai an samu su mala'iku guda biyu sun sauka daga sama wurin Allah fa yaqulu ahaduhuma daya daga cikin su sai yace Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah mai ciyarwa mai bayarwa to Allah a mayar mishi haka wannan mala'ikan zai ta addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafan Allah a mayar ma mai bayarwa ya diba ya bayar Allah a mayar mishi wa yaqulu al-akhar dayan mala'ikan cewa yake Allahumma a'ti mumsikan talafa mai kamewa kankamu marowaci ya ki bayarwa Allah a bashi asara motar ka ta hadari gidanka ya kama da wuta ya gobara barayi su balle shagonka me yasa baka zakka me yasa baka taimako me yasa baka ciyarwa jama'a mun fahimta da kyau ko waɗannan hadisan jama'a suna kwadaitar da mu da wannan aya game da ayyuka na alkhairi to wani zai ce kenan wannan yana nuni akan Allah talaka ne ya nemi a bashi bashi kamar yadda yahudawa suka zace haka a al'amarin ba haka yake ba abinda ake nufi shine ma'ana ka bayar da abinda zaka nemi zaka ga sakamakon shi a ranar alkiyama kamar yadda in ka dauki bashi ka bayar ai za a dawo ma da kayanka to haka in ka bayar in ka ciyar kai alheri ka taimaki addinin Allah to zaka ga sakamakon ba zai tafi a haka nan ba ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a waɗannan sune abubuwan da zamu karanta a yau insha Allah dan haka zamu kwana anan zamu tashi aya ta 246 a gobe in Allah ya kai mu mune wa kowa fatan alkhairi Allah ya mayar da kowa gidan shi lafiya yadda muka taro anan Allah ya tara mu a gidan aljanna bukatocin mu ne da kullum Allah ka sani ka biya mana Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharri ka hada mu da dukkan alkhairi ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da waɗannan karatuttuka da muke Allah ka gafarta wa malam Albani Allah ka ji kanshi ka dauki darajojin shi muna roƙonka ya Allah ka yafe mishi kusakuran shi Allah ka amintar da shi azaba kabari da firgicin alkiyama Allah ka hada shi da annabawanka da manzanninka Allah ka shigar da shi aljannatul firdausi ka nisanta shi daga wuta ya Allah muna roƙonka ka zaunar da kasar mu lafiya waɗannan fitintinu da ke faruwa Allah ka sa mu ga ƙarshen su ya Allah muna roƙonka waɗannan makarantu da malamai wato da dalibai da ƴaƴa da iyali da malam ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka kiyaye su daga dukkan sharri ka hada su da dukkan alkhairi abinda muka fadi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kure Allah ka gafarta mana sun saurara anan nake cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. A cikin wannan ayar akwai tabbatar da siffofin Allah guda biyu, sifa ta as-sam'u, Allah yana da sifa ta ji, Allah yana ji, Allah yana da ilimi. An fahimta da kyau jama'a, annabin Allah, annabi Ibrahim ya aibanta wa iyayen shi, ma'ana mahaifin shi, game da gumaka da suke bautawa. Yace ya abaki limata abudu mala yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Ya babana, me yasa kake bautawa abin da bai ji, bai gani, bai iya amfana wa kanshi balle waɗanda suke bauta mishi komi, bai iya tare ma kanshi cuta, bai iya amfanar da kanshi? Kenan wannan na bayyanar da ubangijin annabi Ibrahim yana ji ko bai ji, yana gani ko bai gani, yana amfana wa bayi masu bauta mishi wani abu ya tsare su ya ba su lafiya ko bai yi? Wannan ayar tana tabbatar da Allah yana da sifatus sam'i, Allah yana ji. Karanta farkon suratul mujadala, Allah yace qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kaga qad sami'a Allahu, qad sami'a wallahu yasma'u innallaha sami'un. Wannan na tabbatar da Allah shine as-sami'u, suna ga Allah. A cikin sunan akwai sifa ta as-sam'u. Ina fata mun fahimta. Allah yana ji, ba ma cewa jin Allah ana nufin ihatati ilmihi bi jami'i makhluqatihi. Mu ba ma fassara haka a matsayin as-sam'u. As-sam'u ji haƙiƙa ga Allah madaukakin sarki, amma ba irin jin wani ba, ba na wani ba. Ji ne da ya dace da girman Allah da ɗaukakar Allah. Wal ilmi, sannan a cikin wannan aya akwai tabbatar da sifa ta ilimi ga Allah madaukakin sarki. Allah al-alimu ne, suna ga Allah. Sifa a cikin wannan suna akwai sifatul ilmi. Kaga wannan raddi ne ga jahamiya, masu korewa Allah siffofi, ba sa tabbatarwa Allah abinda Allah ya tabbatarwa kanshi a Qur'ani da Sunna. Wannan raddi ne gare su, kuma wannan raddi ne ga qadariyya, ghulatul qadariyya, waɗanda suke inkarin ilimin Allah. Suka ce Allah bai da ilimi, Allah bai san komi ba, sai sa'ad da komi yake faruwa. Allah bai san zambi wannan karatu ba, sai sa'ad da muka fara. Sa'ad da muka fara farawan ilimin Allah, wannan ghulatul qadariyya kenan. Allah ka shiryar da su. Wannan raddi ne gare su jama'a. Ka karanta littafin sahihu Muslim, kitabul iman, hadithin Yahya dan Ya'mar, hadithin Abdullahi dan Umar, hadithin Sayyidina Umar, wanda dalilin haka ne ta sa al-imamu Muslim ya ruwaici wannan hadithi a cikin kitabul iman, dan ya raddi ga waɗanda suke qadariyya ne. Ina fata jama'a mun fahimta. Dan haka mu muna tabbatar wa Allah madaukakin sarki dukkan suna da siffar da Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kanshi a Qur'ani ko manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar wa Allah a cikin ingantattun hadisi. Jama'a, muna tabbatarwa ba ma ta'awili, ba ma takyisi, ba ma tamfili, ba ma tashbihi. Tabbatarwa muke ba ma ta'dil, isbatan bila ta'dilin wa tanzihan bila tashbihin wala tamfilin. Tabbatarwa muke ba ma watsi da siffofin Allah irin mu'attila. Muna wato asalin tsarkake Allah daga mushabahatul makhluqin, ba ma kamanta Allah madaukakin sarki. Isbatan bila ta'dilin wa tanzihan bila tashbihin wala tamfilin. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Allah madaukakin sarki sai ya fadi a aya ta 245, Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana.
Man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un.
Man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan, wa ne ne zai baiwa Allah kyakkyawar rance, wa zai ranta wa Allah kyakkyawar rance. Abinda ake nufi da rance jama'a, ba ana nufin Allah talaka bane, bal Allah ghaniyun ne. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Abinda ake nufi da baiwa Allah rance, taimakon addinin Allah, ciyar da addinin Allah gaba. Masu jihadi, masu jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah, masu karantarwa, malamai da gina masallatai da makarantu, waɗannan su ne abinda ake nufi da man zal ladhi yuqridu Allah, wa zai baiwa Allah kyakkyawar rance. Kudinka da ka samo su ta hanyar halal, ka bayar saboda Allah, ba dan a ce ka bayar ba, ba dan a ce kai kaza ba, ba dan kaza ba, ba dan kaza ba, kai ne saboda Allah madaukakin sarki. Jama'a kun fahimta da kyau kuwa? Malamai suka ce lamma amara Allah ta'ala bil jihadi, a sa'ad da Allah ya yi umarni da yin jihadi, a waccan ayar da yace wa qatilu fi sabilillah wal qital, sannan da Allah ya yi umarni game da yaki fi sabilillah dan daukaka kalmar shi, harraba ala al infaq fi zalika, Allah sai zaburar da musulmi, ya kwadaitar da su game da ciyarwa akan al'amarin da ya shafi jihadi. Ka tafi jihadi da kanka, ka debi dukiyarka ka zuba a jihadi, a'a baka samu zuwa ba, baka da lafiya, shekaru sun zo ma, kana da uzuri, debi dukiyarka ka ciyar da masu jihadi. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? Kamar haka tafa, kamar yadda ta faru jama'a ga Sayyidina Uthmanu, an fahimta fi jaishil usra, a lokacin da ya wato asalin ciyar da waɗannan rundunar yaki jama'a. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji daɗi, za a tafi yaki jama'a, ba abinci, ba kayan yaki, ba abin hawa, ba guzuri, ba kaza, ba kaza. Aka shigo da kayan kasuwancin Sayyidina Uthmanu garin Madina. Malamai suka ce tun daga safe har gari, ma'ana tun da yamma, tun da asar har gari ya waye, ana shigo da kayan Sayyidina Uthmanu, ba a gama shigowa da su ba. Ga abinci ana bukata, ga yunwa, ga ƴan kasuwa, kowa ya zo da kuɗi a sayar mun. Wannan ya kawo ya ce ya bada ribar miliyan kaza, Uthmanu ya ce kara, wannan ya ce ya kara kaza, Uthmanu ya ce kara, wannan ya ce ya bada ribar kaza. Kai da aka samu wani kundila jama'a da ya zo ya ce shi ya bada riba kaza, Uthmanu ya ce a kara, akwai ribar da aka bani tafi wannan. Ya waiga ya ce kai duk garin Madina ba wani da zai iya baka riba akan wannan kayan irin ribar da na baka. Uthmanu ya ce akwai, shine Allah madaukakin sarki, kayan nan na karkatar da su gaba ɗaya su zama na musulmi, a tafi ai jihadi da su. Annabi ya ji daɗi, fuskar shi ta yi haske, farin ciki ya kama Annabi, ya hau kan minbari, ya huduba, yayi jawabi, yace ma darra Uthmanu ma fa'ala ba'da al-yawm, ma darra Uthmanu ma fa'ala ba'da al-yawm, ma darra Uthmanu ma fa'ala ba'da al-yawm. Duk abinda Uthmanu yayi daga yau, to Allah ya yafe mishi, ko yayi Allah ya yafe. Annabi ya maimaita so uku ta akidan jama'a, mun fahimta da kyau? To wannan bayan Allah yayi umarni da ayi yaki, to kuma wannan ayar cewa take wa zai baiwa Allah kyakkyawar rance, kace me ake nufi da kyakkyawar rance a nan? Ciyar da masu jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah. Masu karantarwa jihadi suke, yanzu ga malamai can na allo jama'a an kyale su, ba mai kula da su, ba mai kaza, ba mai kaza. Zaka je kaga almajiri jama'a yayo bara da shi da malamin shi suna wawa, almajiri da ɗalibi, malamin shi mala almajiri da malami, wannan na jan kwano, wannan na jan kwano a duhu, bai san da malamin shi yake jayayya ba, bai sani ba. To ciyar da su jama'a, wannan baiwa Allah kyakkyawar rance ne. Ina fata mun fahimta. Allah ya ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan, wa zai baiwa Allah kyakkyawar rance. Abinda ake nufi da kyakkyawar rance jama'a, dukiyarka ya zamto ta halal, ka tara ta, ka nemo ta halal, sannan ka bayar saboda Allah, ba dan ayaba ba, ba dan a ce wani ya bayar ba, ba dan ka rike kana gyara kafada ba, ana saka a radio, ana tallarka, ku ne kuke bude masallatai kaza, ku ne kaza, ku ne kaza. Kai ne saboda Allah fi sabilillah, wannan yana daga cikin qardan hasanan jama'a. Ta zo a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon waɗanda za a fara wa hisabi a ranar alkiyama wasu mutane ne guda uku. Mutumin farko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace malami ne, masanin ilimi, makarancin alkur'ani, mahaddacin shi, sai a daga shi a ce kai wannan bawa na baka ilimi, me kai da ilimin? Sai ya ce ya Allah ka bani ilimi, na karantar da ilimi, na karanta Qur'ani ana al-layli wa ana an-nahar. Allah sai ya ce kwarai da gaske amma ƙarya kake yi, kai ne dan mutane su ce kai wani ar-rahmani, kai wani gangaran ne, kai wani ya iya, kai wani muryar shi kaza ne, kai wani kaza ne. Faqad qila, kuma an ce wannan cewar ita ce sakamakon ka. Fa umira bihi ilan nar, sai ai wuta da shi. Kaji malami kana cikin hadari kenan. Wallahi jama'a mu tsarkake niyoyin mu duk abin da zamu yi mi saboda Allah. Mi saboda Allah. A sa'ar da kake abu ya zamto Allah kake fuskanta da al'amuran da kake, duk abin da kake yi, zuciyarka wa take nufi? Allah take nufi. Wannan shi zai sa an yabe ka, an zage ka, amma kaza oho ba ruwanka, kai dai Allah kake fatan ya karba aikinka. Allah madaukakin sarki ka kiyaye. Mutum na biyu Annabi ya ce za a kawo shi, mai kudi ne, ya gina masallatai, ya gina makarantu, shine kaza, shine kaza, duk inda ake taron kaza zai za a ganshi ya zo ya bada taimako. Wane mai kai? Sai ya ce ya Allah ka bani dukiya, na gina masallatai, nayi kaza, nayi nayi nayi. Allah sai ya ce ƙarya kake, kai ne li yuqala innaka kaza wa kaza, kai ne dan a ce kai ne wani kana sadaka masu alheri, kuma an ce shine sakamakon ka ai wuta da kai. Allah ya kiyaye. To sa'annan mutun na uku a gurin jihadi ya mutu, wani yaya? Sai ya ce Allah ai a gurin jihadi muka mutu, gurin jihadi. Ya ce ƙarya kake, kai ne dan a ce kai gwarzo ne, kuma an ce dan haka ai wuta da shi. Akwai hadari jama'a, aiki ya zama babu ikhlasi a cikin shi, akwai hadari. Shi yasa yana daga cikin sharfa qabulil ibadati al-ikhlas lillah wal mutaba'a. Kai aiki kaza ya dace da sunna, yaya kaza daidai ne, to kuma kai saboda Allah, yi saboda Allah jama'a, sharadi ne na karbar aiki. Allah madaukakin sarki ka tsarkake niyoyin mu. Dan haka jama'a, duk wanda ya tashi bayarwa, ka tashi taimakon addinin Allah, to ka bayar saboda Allah. Kada ka bayar dan ka mallaki mutum, kada ka bayar dan ka mallaki tunanin shi da aqidar shi, kada ka bayar dan ka juya shi, kada ka bayar dan kaza, kada ka bayar dan kaza, ka bayar saboda Allah. Fa yudha'ifahu lahu ad'afan kaseera, Allah sai ya ninka mishi wannan sadaka, wannan rance da ya ba Allah, ad'afan kaseera, ninkin baninkin, ninki mai yawa. A cikin wannan ayar Allah bai bayyana adadin ninki nawa zai wato ninka maka sadaka da alkhairi da kyauta da ciyar da addinin Allah da kai ba. Allah bai fadi a wannan ayar ba, amma a wata aya nan cikin suratul baqara can gaba Allah ya bayyana. Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Allah ya ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah, ba dan a yabe su ba, ba dan a ce sun yi kaza ba. Allah ya ce kamar sali habbatin, kamar kwaya ce, kwaya a dasa ta, a birne ta a ƙasa, an batat sab'a sanabila, sai ta fitar da zangarniya guda bakwai, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, a jikin kowace zangarniya akwai kwaya 100. Kwaya nawa kenan in an hada su jama'a? Kwaya 700. Kaji adadin abinda Allah zai ninka maka na lada. To sa'annan sai kuma Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha'u, ninki 700, to kuma Allah yana ninkawa wanda ya so cikin bayin shi. A ninka ma, a ninka, a ninka ila ab'afin kathirin, ina fata jama'a mun fahimta dan haka kaji falalar ciyarwa saboda Allah madaukakin sarki dan kada ka dauka abinda Allah madaukakin sarki ya baka naka ne a'a ba naka bane nashi ne dan kai ma din ai nashi ne mana da kai da kaya duka na Allah ne ko wallahu yaqbidu wa yabsudu Allah yace shine yaqbidu shike rike arzikin mutum ya rike maka arziki kai ta ne ma baka samu ba shekara 30 kana zuwa kasuwa amma abinda zakai karin safa a yau sai ka roka wallahu yaqbidu wa yabsudu ka haifi da ya fika kudi wallahu yaqbidu wa yabsudu dalibin ka ya fika kudi wallahu yaqbidu wa yabsudu ka fita kasuwa da wuri wanda yazo bayan ka ya fika samu wallahu yaqbidu wa yabsudu dan haka Allah yana rike arziki wa yabsudu kuma shike bude arziki dan haka in Allah ya kuntata ya dan wato takura ka godewa Allah kada wannan ta saka ta waye ga Allah madaukakin sarki sannan in Allah ya buda maka kada ka hura hanci kada ka kada ka fada kada ka ji kai wata tsiyaci kada kai dagawa da girman kai ka dauka wannan arzikin na Allah ne dan kai ma na Allah ne ka dauka ka bayar dan in ma baka bayar ba za su kare in ma ba su kare ba za ka mutu ka bar su in dai dukiya ce haka abin yake dayan waɗannan abubuwan ne ka tara su su kare su barka kana hamma kana mazure kana takaffuf ina da yakini muna da misalai da yawa na masu arzikin da sun rike kuɗi labarin su ya kai ya komo amma yanzu ba su da komi basu da komi wani ake bada labari yake cewa wallahi ya samu kanshi a wani hali na ya gina makaranta irin wannan so goma amma bai yi ba yace amma yanzu halin ya gushe bashi da shi yace a lokacin ya kai ga idan yana yawo idan ya ji a cikin jaka shi sauran miliyan 10 to shikenan sai ya ji ya shiga tashin hankali ma'ana kudi sun kare yanzu kudi sun kare yace amma yanzu babu dan haka ko ka bayar ko kada ka bayar lalle ba kai asara ba amma dai ka sani in ka rike to wallahi tallahi Allah madaukakin sarki zai kuntata maka arzikin ka zamu karanta hadisi yanzu insha Allah dan haka Allah wallahu yaqbidu wa yabsudu Allah shike rikewa kuma Allah shike budawa ya rikewa wani ya budawa wani wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi wasu Allah ya fifita su akan wasu gurin arziki wasu Allah ya ba su arzikin kudi wasu na ilimi wasu fa gogewa a rayuwa ma arziki ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa ilaihi turja'un kuma ga Allah za a komar da ku in ka mutu ba gurin wani za a mayar da kai ba ga Allah za a mayar da kai Allah madaukakin sarki ya wa kowa hisabin ayyukan da ya gabatar fa fi hadhihi al-ayati wal ahkam min al-fawaid wal ahkam ghayra ma taqaddama a cikin wannan aya jama'a akwai darussa da zamu koya fiha a cikin wannan ayar akwai at-targhibu fi a'mali al-birri kwadaitar da musulmi zaburar da su game da ayyuka na alkhairi taimakon gajiyayyu abinda ya shafi gina masallatai gina makarantu daukar nauyin dalibai a kai su waje su karatu ko a karantar da su a jami'o'i ko a makarantun gida daukar nauyin malamai masu karantarwa ko wani abu makamancin wannan jama'a duka yana daga cikin ayyuka na da'a ciyarwa yana daga cikin ayyuka na da'a gina gidajen marayu da gidajen nakasassu waɗannan duk suna daga cikin ayyuka na da'a jama'a dan haka a cikin wannan ayar akwai kwadaitar da musulmi game da ayyuka na da'a wal infaqi fi sabilil khairi da ciyar da dukiya ta hanyar alkhairi ka ciyar da dukiyarka musamman jama'a ga azumi yazo ana azumi jama'a idan ka ciyar da mai azumi ka samu ladan shi kenan zaka iya tashi da ladan mutum 10 aka hadisi ya bayyana jama'a dan haka jama'a mu dage da ciyarwa mu dage da ayyuka na alkhairi dan haka jama'a hadisi da suka zo game da falalar ciyarwa da ayyukan alkhairi suna da yawa jama'a daga cikin waɗannan hadisan akwai hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lallai duk wanda ya bayar da sadaka ya bada alheri ya taimaki addini kafin abinda ya bayar ya kai hannun wanda aka ba anna sadaqata taqa'u fi yadir rabbi azza wa jalla wannan sadakar sai ta sauka a hannun Allah madaukakin sarki ma'ana ka dauka ka bayar kafin mai karba ya karba sai ta sauka a hannun Allah qabla an taqa'a fi yadil abdi kafin ta sauka akan hannun bawa fayurabbiha sai Allah ya kula maka da wannan sadaka da alheri da taimako da ciyarwa da kai Allah ya kula maka da ita kama yurabbi ahadukum fuluwahu kamar yadda ɗayan ku yake kula da yaron doki ko kace wata dabba ta shi ai fasilahu annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka wannan aiki na alkhairi ladan Allah zai ta habaka maka yana habaka yana girma hatta takuna mithla jabal uhud har ladan sai ya kai kamar girman dutsen uhud a tafi kiyama kaga tarin lada kace ya akai sai a ce alherin da kai ne ciyarwar da kai ne kazan da kai ne kazan da kai ne man zallabi yuqridullah qardan hasan ina fata mun fahimta wannan hadisi ne sahihi al-Imam al-Bukhari ya ruwaice shi da Muslim a lamban hadisi na 1410 Muslim lamban hadisi na 1014 daidai to sa'annan yana daga cikin hadisan da ke bayyana falalar ciyarwa falalar alheri jama'a yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani babu wata rana da bayi za su wayi gari a cikin wannan ranar face sai an samu su mala'iku guda biyu sun sauka daga sama wurin Allah fa yaqulu ahaduhuma daya daga cikin su sai yace Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah mai ciyarwa mai bayarwa to Allah a mayar mishi haka wannan mala'ikan zai ta addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafan Allah a mayar ma mai bayarwa ya diba ya bayar Allah a mayar mishi wa yaqulu al-akhar dayan mala'ikan cewa yake Allahumma a'ti mumsikan talafa mai kamewa kankamu marowaci ya ki bayarwa Allah a bashi asara motar ka ta hadari gidanka ya kama da wuta ya gobara barayi su balle shagonka me yasa baka zakka me yasa baka taimako me yasa baka ciyarwa jama'a mun fahimta da kyau ko waɗannan hadisan jama'a suna kwadaitar da mu da wannan aya game da ayyuka na alkhairi to wani zai ce kenan wannan yana nuni akan Allah talaka ne ya nemi a bashi bashi kamar yadda yahudawa suka zace haka a al'amarin ba haka yake ba abinda ake nufi shine ma'ana ka bayar da abinda zaka nemi zaka ga sakamakon shi a ranar alkiyama kamar yadda in ka dauki bashi ka bayar ai za a dawo ma da kayanka to haka in ka bayar in ka ciyar kai alheri ka taimaki addinin Allah to zaka ga sakamakon ba zai tafi a haka nan ba ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a waɗannan sune abubuwan da zamu karanta a yau insha Allah dan haka zamu kwana anan zamu tashi aya ta 246 a gobe in Allah ya kai mu mune wa kowa fatan alkhairi Allah ya mayar da kowa gidan shi lafiya yadda muka taro anan Allah ya tara mu a gidan aljanna bukatocin mu ne da kullum Allah ka sani ka biya mana Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharri ka hada mu da dukkan alkhairi ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da waɗannan karatuttuka da muke Allah ka gafarta wa malam Albani Allah ka ji kanshi ka dauki darajojin shi muna roƙonka ya Allah ka yafe mishi kusakuran shi Allah ka amintar da shi azaba kabari da furgicin alkiyama Allah ka hada shi da annabawanka da manzanninka Allah ka shigar da shi aljannatul firdausi ka nisanta shi daga wuta ya Allah muna roƙonka ka zaunar da kasar mu lafiya waɗannan fitintinu da ke faruwa Allah ka sa mu ga ƙarshen su ya Allah muna roƙonka waɗannan makarantu da malamai wato da dalibai da ƴaƴa da iyali da malam ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka kiyaye su daga dukkan sharri ka hada su da dukkan alkhairi abinda muka fadi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuri Allah ka gafarta mana zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.